This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba, 4 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya samu kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma kusan ta ƙarshe a nahiyar Afirka a matsayin shugaban kasa. Barazanar kanya wa kasashen Canada da Mexico harajin kashi 25 cikin 100 da zababban shugaban Amurka Donald Trump yayi akan dukkanin kayayyakin da suke shigar da su Amurka na ci gaba da janyo ra'ayoyi mabambanta daga kasashen. Jami'an Palestinawa sun ce kungiyar Hamas da kungiyar Fatah na gab da cimma yarjejeniya kan shirin mulkin Gaza.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirin babban zabe a kasar Ghana ranar Asabar, ɗan takarar kujerar 'yan majalisar wakilai a mazabar Okaiko Central Patrick Yalboama da Baba Sadiq sun bayyana kwarin gwiwar samun nasara a zaben. Bayan haka za ku ji cewa wasu mazauna ƙauyen Yar Galadima a ƙaramar hukumar Maru da ke jihar Zamfara sun dakile wani harin 'yan bindiga tare da hallaka wasu daga cikin maharan da taimakon jami'an tsaro. Koda yake wani mutum ya rasa ransa sakamakon fashewar wata nakiya da 'yan bindigar suka dana. Ga abinda wani da ya shaida lamarin ke cewa,
Allah ya ba mu ikon muka tarwa tsatu aka waka su, bayan mun waje su sun hau hawa sojoji kuma sun je can sun kwanta musu, Allah ya ba su iko su ma suka kashe na kashewa suka shigo suka kawo mu taiki aka yi dauki ba da inda su Allah ya tsare mu dai ko mutum guda namu ba su kasa ba.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya tattauna akan batun zaben kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya samu kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola a jiya Talata yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma kusan ta ƙarshe a nahiyar Afirka a matsayin shugaban kasa. Bayan wani ɗan gajeren zango a ƙaramin tsibirin Cabo Verde, shugaba Biden ya sauka a ƙasar Angola da yammacin ranar Litinin domin ziyarar aiki ta yini biyu tare da cikakkar ajanda kamar yadda ya shaidawa shugaba Joe Lourenco lokacin da suka gana a fadar shugaban ƙasar Luanda.
To be the first American president to visit Angola.
Biden yace ina matukar alfahari da kasancewa shugaban kasa Amurka na farko da ya ziyarci Angola, kuma ina matukar alfahari da duk wani abu da muka yi tare domin kawo sauyi a dangantakar mu a yanzu. Akwai abubuwa da yawa a gaban mu da zamu iya yi. A hirar shi da murya Amurka, Dr. Wada Nafi'u mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Niger ya bayyana tasirin ziyarar shugaba Biden a Angola a daidai wannan lokaci da yake gab da sauka daga karagar mulki.
Mu nazarinmu shugaba Joe Biden wanda yana shirin ba da mulki ga zababban shugaban sabon shugaban kasa da aka zaba Donald Trump. Ziyarar shi da ya je Angola, in kuka diba tun da ya ɗauki ragaman mulki ya ce kamun adadin mulkin shi ya ƙare zai zo Afirka. To bai samu ya zo Afirka ba shi wanga gaman da ya zo Angola. Kuma zuwa da ya Angola, in kuka diba kuka gani aikace-aikacen da ya bayani wanda za su yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Angola, musamman bisa hanyar jirgin kasa ce wadda za a yi, cewa kenan bisa harkar bitarmani ne, harkar economic ne ya zo. Tunda a yau kasar Angola, in kuka diba kasa ce wadda gaskiya demokradiyya ta girku a nan kuma bayan haka nan bisa kan harkar man feta da bayan wayannan bisa kan economic ma ana iya cewa a Africa gaskiya kasa ce wadda ake iya tasiri da ita zuwa yau da gobe.
Dr. Nafi'u Wadaki nan a hirarsa da Hauwa Sharif.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ranar Asabar 7 ga watan nan na Disamba ne al'ummar ƙasar Ghana za su nufi rumfunan zaɓe don zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar wakilai. Ɗaya daga cikin mazaɓen da ake fafatawa sosai wajen cin zaɓe ita ce mazaɓar Okaikwe Central a yankin Greater Accra. Masu neman takarar kujerar ɗan majalisa a mazaɓar Patrick Yabuama na jam'iyyar NPP da Baba Sadiq na jam'iyyar NDC sun bayyana ƙwarin gwiwar samun nasara a zaɓen, kamar yadda za ku ji a tattaunawar da wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya yi da su a cikin wannan rahoton.
A shirin na yau za mu duba mazaɓen Okaikwe Central ne da ke a cikin babban jiha Accra, inda ɗan takarar kujerar NPP Patrick Yabuama, wadda kamar karo na uku kenan ne yake lashe wannan kujera, zai fafata da sabon shiga ɗan NDC Baba Sadiq. To amma saboda shi Patrick Buaman ya yi nisan kiwo baya nan kusa, ya buƙaci mataimakinsa Malam Baba Fari ya tsaya masa ya amsa tambayoyin da zan yi masa. Na kuwa fara ne da tambayar sa ko ɗan takararsu Patrick Buaman zai kai labari a wannan karo. Sai ya ce,
ni Malam Fari kuma ina nan a matsayin Patrick Buaman. Ko da yake na farko dai na sani Allah shi ke bada sarauta, amma ni na yi imani Patrick Obama in Allah ya yarda zai lashe abin da ake ciki.
Na kuma sake tambayan Malam Fari, menene yake ya bashi kwarin gwiwa yake jin Patrick Obama zai iya sake lashe kujeran majalisar?
Domin abin da ake so a ce mutanen Fadama koko mutanen Okaikwe Central sun samu, yayi musu in gyaran gari ne yayi, wurin duban lafiyar mutane ne ya gina mutane. Abinda ake so a ce MP ya yi duka, Patrick Yabuama ya yi, kisa ya cancanci a ce ya kuma zama shugaba MP a cikin Okaikwe Central.
Baba Sadiq, farkon lokaci da zaka shiga takarar na neman kujerar majalisar dokoki kenan, shin kana jin zaka iya kai labari ganin yawo Patrick Buama tsohon hannu ne wanda ya jima yana gogawa da mutane kuma yana kada su?
Yawanci ku duba constitution akwai aiki da yawa na yan constitution nan, irin messages nan muke bayarwa yana address irin wannan aiki da yawan nan na mutane suka saulara daga government for so many years ayi shi ne bayan kare ba. Kuma da ikan nan muka tafiya da campaign mu, irin house wars nan muka je muna shiga gidaje, muna shiga masallataiya, muna shiga duka, muna musu shawara, da kan nan muke shawaran su, da kan nan ni ma na zama kaman dan su, na zama yayan su, kanin su, muna ganin irin wanga duka combined zai ba mu wannan opportunity shekaran da.
Alhaji Baba Sharif tsohon dan siyasa ne da ya san kabli da badi na siyasan kasar Ghana, na kuwa neme jin yadda yake ganin takarar kujerar Okaikwe Central zai kaya bana.
Okaikwe Central dai shekara 2012 aka kirkiro shi, yanzu yanda abin yake shi dan majalisar da ke wurin da ake cewa Patrick Buama akwai ayyuka da yawa da ya sa nan irin mu'amalan da yake da shi da mutane, amma wanga wannan karo shi matashin ga Baba Sadiq da fito din kana ganin shi kuma yana da kwazo kware kware, kuma ya samu karbuwa wurin al'umma. Za ka cewa wannan shekaran shi dan majalisar da ke nan Patrick Buama ba zai same shi da sauki ba yanda abin yake kenan.
Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Barazanar sanya wa kasashen Canada da Mexico harajin kashi 25 cikin 100 da zababban shugaban Amurka Donald Trump yayi akan kayayyakin da suke shigar da su Amurka na ci gaba da janyo ra'ayoyi mabambanta daga kasashen. Wani masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar British Columbia, Stewart Peirce, yace kuma bayani ga Trump inda duniya ke mayar da martani akan abubuwan da yake wallafawa a shafukan sada zumunta, yace ya kamata mahukuntan Canada su dauki wannan barazana da muhimmanci. Trump ya ce zai sanya harajin ne idan kasashen Canada da Mexico ba su dakatar da bakin hauren da suke shiga Amurka ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suke safarar kwayar fentanyl. A cewar bayanan da hukumar kula da iyakokin Amurka ta fitar ya ce kusan kilo 20 na kwayar fentanyl ne aka kama akan iyakar Canada da Amurka a shekarar da ta gabata. Jami'an Palestinawa sun ce kungiyar Hamas da kungiyar Fatah na gab da cimma yarjejeniya kan shirin mulkin Gaza bayan yakin. Shirin zai baiwa kungiyar Fatah da ke mulkin wani bangare na yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye da kuma yankin da kungiyar Hamas ke rike da shi a Gaza tun shekarar 2007 tare da nada wani kwamiti mai kunshe da kwararru 15 masu zaman kansu na siyasa don kula da yankin zirin Gaza. Jami'ai sun ce shirin zai biyo bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila, sai dai tattaunawar da kasashen Amurka da Masar da Qatar suka yi na tsawon watanni da nufin kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Gaza bai cimma wata matsaya ba. Amurka da sauran jami'ai sun bayyana fatan su a cikin ƴan kwanakin nan cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ka iya taimakawa wajen ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin Gaza. Sai dai kuma wani sabon fada ya sake barkewa a Lebanon a jiya Talata, inda Isra'ila ta kai harhare da makamai marasa matuƙa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotannin mu. A jihar Zamfara an yi wata mummunar arangama tsakanin wasu mazauna ƙauyen Yar Galadima karamar hukumar Maru da ƴan bindiga, inda mazauna garin suka samu nasarar hallaka wasu daga cikin ƴan bindigar tare da taimakon jami'an tsaro. Koda yake ƴan bindigar sun dana wata nakiya akan wata gada, lamarin da yayi sanadin mutuwar wani direba. Wannan dai shine karan farko da maharan suka yi amfani da nakiya tun bayan da suka fara tada bayar baya a yankin. Wakilin muryar Amurka Abdul Razak Bello Kaura na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Yaki da ayyukan ta'addanci a tarayyar Najeriya, musamman a yankin arewa maso yammacin kasar, ya kai ga matakin shiga kundin bala, inda wasu mazaje haɗin gwiwa da jami'an tsaro suka tunkari ƴan bindigar suka yi batakashi a tsakanin su a ƙauyen Yar Galadima da ke karamar hukumar mulkin Maru a jihar Zamfara, inda a lokacin fafatawar gamayyar jami'an tsaron da kuma mazajen ƴan kundin bala suka yi nasarar tarwatsa ƴan bindigar kuma suka kashe wasu daga cikinsu, duk da cewa su ma ƴan bindigar sun dana wata nakiya a kan gada kuma ta tashi da wata mota ta sauran kaya, inda direba ɗaya daga cikin motar ya hallaka kuma motar ta yi fata-fata a lokacin da bomb ɗin ya tashi. Wani jarumi daga cikin mazajen da suka yi kundin balar da ƴan bindigar ya bayyana mani yadda lamarin ya faru.
Allah ya ba mu ikon muka tarwatsa su aka waka su, Allah ya kide mana gaba ba ka tsaya kafiwa lokacin sojojin nan kuma suka kawo mu bayan mun wace su sun hau hawa, sojoji kuma sun je sun sun kwanta maka Allah ya ba su iko kuma suka kashe na kashewa suka shigo suka kawo mu dauki aka yi dauki ba da inda su Allah ya tsare mu dai ko mutum guda namu ba ka saba.
Shi ma wani ganau wanda labarin ya faru a gaban shi ya yi mana bayani yadda bomb din ya tashi har ya hallaka direban da kuma irin matakan da suka dauka don baiwa kansu kariya.
Yadda ta kusa ballewa ne hannu guda ne dole mota ta ta taka wurin, to tana ne ta samu nasarar hallaka wannan direban tare da motar ki. Allah ya taimaki mutane direban ba da lodi yake da shi dai a cikin motar zai zo kawai Yar Galadima dan yayi lodi na zuwa Bukau, to sai ga shi ya zo ya taka nakiya ta zo ta yi mota ɗaya kai don yanzu haka wannan motar da ta taka nakiya babu ƙarye guda wanda baka ya dauka dauka shi da hannunka guda ka wurga da shi zai samu ta fata fata gaskiya.
Laftanan Kanal Abubakar Abdullahi shine mai magana da yawun na hirfatar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin arewa maso yammacin Najeriya da ake yi wa lakabi da Operation Fasar Yamma, ya yi mana bayani akan yadda lamarin ya gaske su da kuma matakan da suka dauka har suka samu nasarar.
Yanda al'amarin ya ya faru kuwa shine dakarun mu da suke da sansani a hannu tara sun sami kira da subahir ranar daga mazauna garin Kalgalajima da kuma ɗan sintirin wannan yanki inda suka sanar da su cewa suna fuskantar barazanar hari daga waɗannan ƴan ta'adda. Nan da nan dakarun mu suka dau azama inda a hanyar su ta zuwa wurin nan suka fuskanci hare-hare har guda biyu daga waɗannan ƴan ta'adda wanda suka yi kwantan bauna. Dakarun mu tare da haɗin gwiwan dakarun sama sun yi nasarar dakile waɗannan hare-haren da suke nema su tsare su don kar su isa wurin da ake kai wannan hare-haren. Sun isa wannan wurin kuma sun dakile wannan yunkuri na ta'adda inda da yawa daga cikin waɗannan ƴan ta'addan aka kashe su da yawa kuma suka akai musu raunuka. Ta ɓangaren mu kuma soja guda ɗaya ne ya samu rauni.
Tambayar da yayi da al'ummomi ke yi musamman a jihar Zamfara ita ce shin kowane lokaci ne za a kai ƙarshen ayyukan ƴan bindigar? Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulrazzaq Bello Kaura. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Tamkar sauran wasu kasashen nahiyar Afirka, sha'anin addini na son yin tasiri a zaben shugaban kasar Ghana. Jama'a assalamu alaikum. Duk da yake masana na bayyana cewa kasar Ghana na daga cikin kasashen da sha'anin bambancin addini ko kabilanci ba su cika yin tasiri ba a lokacin zaɓe, da alama wannan karon lamarin ya sha bamban musamman a yayin da aka same musulmi daga cikin 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun kasar. Dan takarar jam'iyyar NPP mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa mai ci Mahamudu Bawumia musulmi ne da ya fito daga yankin gabas maso arewacin Ghana wanda ke fafatawa da dan takarar jam'iyyar adawa ta NDC kuma tsohon shugaban kasa John Mahama wanda Kirista ne daga yankin Savanna. To sai dai lamarin ya so ya sha bamban da sauran kasashen, domin kuwa fitowar takarar musulmin na kokarin kawo rarrabuwar kai a tsakanin al'ummomin musulmai da ke zangunan kasar ta Ghana. Alhaji Ali Kade shi ne kakakin jam'iyyar NPP mai mulki ta Mahamudu Bawumia.
Da farko shi Bawumia ai musulmi ne, ba ka iya ka kira sunan shi ka gwada kabilan shi ka gwada addinin shi ba, to shi wannan dole ne za mu ce musulmi ne. Kuma a tuna a tarihi a siyasa nan kasar nan, waɗanda suka kawo wannan za a tuna shi ne NDC, cewa party NPP suka kai kora a zamanin Busia masu son musulmi masu son ɗan zango, despite daga ƙwarar hujja da suke gwada dukkansu da Islam party da UP da wane ne aka gama duka da Ankarawa aka yi fatin UP da shi, United Party, Islam, Northern People's Party da sauransu aka gama aka yi shi wannan UP tradition United Party in Katuna. Amma duk da haka na NDC a zango ba ma son musulmi saboda wani policy da wani gwamnati ya zo yayi da yake gwamnati ne na lefto UP tradition. Za ka ji duk da muna kawo vice president a cikin Fourth Republic ga musulmai ana ba su makami iri-iri, duk da haka nan oyster mu ba mu son musulmi, ba mu son musulunci, ba mu son addinin musulunci. To yau har shi tsohon shugaban kasa kaji shi karara ya je can gare su tudu yake faɗi wai Bawumia yana ba shi tusai saboda ya zama dan musulmi da kuma dan zango dan tudu, NPP ba za su ba shi hanya ba, ya bari yau in dai Danado za shi ya so ya nemi alfarma na zaɓe shugaba ba za a ba shi ba. Fifi Kwete yau general secretary su a baya can ya faɗi ce mafarki ne Bawumia yake yi, bai taɓa faruwa a ba shi makamin shugabanci a cikin party. To yau Allah ya sa sa an fito da shi ba sai mu ga mai uwa ga dan uwanku ya zo ba mu magana mu da dan uwanku ya zo ku duba ɗan uwantaka da addini mu ku ba shi amma a gaske kuma shine bomiya ya cancanci ya kai ya kawo yana da ilimi yana da hikima yana da hankali da hankuri da fasaha da yawan kula da aka ba shi zai iya hada kan gana baki ɗaya ne ya kuma tattala kai kuma abbaka tattalin arziki mu duka mu ci amfanin shi a gurguje ba don jimawa ba to banda ya zama dan uwa dan zango dan musulmi dan tudu yana da quality da qualifications da ya cancanci to shi mu ba mu rely only on Suleba saboda maganan NDC da suke fadi tun aro-aro muka kore mutane ba musu yan zango kuma ko da shi muna ka musulmi har muka shi sakan gentleman amma still muka je vote kuri'a ka ga zango mu yana kasare
to sai dai kuma kakakin jam'iyyar adawa ta NDC Muallim dan tata ya ce musulman kasar ba su da wata hujja ta fifita Bawumia akan John Mahama
siyasa da addini ina jin abu ne wanda ba abun da ya kamata mu rike shi ko kuma mu yi welcome da shi bane domin ka duba yau Ghana duk wani shugaban da zamu samu ba wanda zai zo yayi tafiyar da mulkin kasar ga da Qur'ani ko kuma Bible a'a ana tafiyar da kasar ga ne a karkashin constitution na kasa wanda bai zabi addini ko kuma wani kabila ba kan haka muna kira da babban murya ayi watsi da wannan kira da jam'iyyar MPP suke cewa na sun ka musulmi blood bearer kan haka musulmi mu vote mai ba gaskiya bane MPP da kansu ma inda batun musulunci suke yi da babu baume za su kawo ba domin a cikin MPP akwai waɗanda suka kware cikin addinin musulunci masu masana masu ilimin addini fiya ga Dr. Mahmud Bawumia me yasa ba su kawo wannan mutane ba inde batun addini ake yi ba limami ake nema ba ana neman shugaba ne wanda zai tafiyar da mulkin kasa kowa ya samu sauki abubuwa ya magani ya sauki ba batun addini ba ba wani abun da musulmi ke amfana da shi cikin kasan ga yau ba karkashin jam'iyyar NDC da ainihin party NDC aka samu ta ba yau da nake ma magana in ka duba duk wani abun da musulmi kamar yadda na faɗi da farko yau harakan tattalin ilimi misali a samu gana a tabbatar da Islamic education unit karkashin NDC aka samu sannan yau musulmi gana akwai scholarships da NDC suka ba al'umman musulmi yaran zango wurare 175 wanda suka je suka koyo ilimi daga Cuba daga shekara 2016 zuwa 2020 daga 2013 zuwa 2016 kafin NDC mufta power wayan ga yara bayan haka akwai abubuwa da dama wanda NDC ya tsaya yayin musulmi kan haka muna tambaya da ake kara ake ta kuwa cewa ba umiye musulmi ne kaza da kaza a vota ba shi don Allah don Annabi wani abu yayin musulmi yau musulmin Ghana muna cewa ba mu bukatar liwadi da madigo cikin garin ga ɗan majalisar musulmi doka Dr. Mahmud Bawumia da shugaban shi Nana Akufo-Addo har yau sun kasa sa hannu wannan doka ya aiki garin ga me yake wada kan Bawumia da mu da musulunci
masani tarihi kuma mai sharhi kan lamuran siyasa Malam Isa Mai Rago ya duba tarihin siyasar kasar ta Ghana da yadda addini ya soma tasiri a zabe
wannan dalilin ya samu asali ne tun gabanin samar da yancin kai na independent a zamanin Gulkus da kuma zuwan ɗan shugaban kasa Kwame Nkrumah gaskiya dai tarihi ya nuna da cewa al'ummar musulmai sun taka rawar gani a lashe zabubbuka da kuma tabbatar da wato nasarar mulkin ɗan shugaban kasar Ghana Dr. Kwame Nkrumah domin ɗan siyasa musulmai ɗan takarda da sauran manya-manyan wato jama'a wanda suke da mulkin Nkrumah sun taka rawar gani wurin lashe wato wannan nasara da ya samu a yayin da ya zo zabe da kuma lashe wannan zabe kafin a baiwa kasar Ghana mulkin kai a ranar 6 ga watan Maris na shekarar 1957 bayan haka nan ma jam'iyyar United Party wato UP ita kuma wato ta samu taimako daga manya-manyan ƴan boko al'ummar musulmai wayanda suka mara mata baya suka kuma kira sauran al'umma su wato goyi bayan ta na jefa mata kuri'a kafin lashe zabe akan haka idan ka duba tarihi na siyasar kasar Ghana da kuma la'akari da addini shigar da addini a cikin harkoki na siyasa za a samu cewa al'ummar musulmai suna taka rawar gani na Azov suna taka rawar gani kuma suna taka gagarumar gudunmuwa a wato nasara na kowace jam'iyya da za ta kafa gwamnati a tarihin siyasar kasar Ghana akan haka tarihi na tabbatar da cewa al'ummar musulmai lalle sun bada gudunmuwa kuma sun taka rawar gani a wato samun nasara na kowace jam'iyyar siyasa tun da aka kafa mulkin demokradiya da kuma kasar Ghana a tarihance
to sai dai malamin addinin musulunci Dr. Abubakar Marzuk Azindo yana ganin cewa muhimmin al'amari a wannan harkar shine haɗin kai da zaman lafiya da kuma adalci.
Ana dokan religion a yi politics da shi in a way da bai kawo ma religion ma da kanshi alheri, amma akwai alakan sosai da yake za mu iya mu samu wani alaka muke nufi. Alakan da muke nufi shin duk abin da religion ke nunawa game da alheri, kamar zaman lafiya, kamar gaskiya, kamar adalci, kamar soyayya, kamar haɗin kai, irin waɗannan ababen duka muna neman su cikin decent politics. Shi yasa in ka doke waɗannan ababai cikin religion, ka zo ka sarkaka politics, ka zo ka jara politics ɗinka, to wannan za mu samu tasiri tsakanin religion da politics. Kamar Allah madaukakin sarki yana gwada mana cikin Alƙur'ani cewa kowane lokaci mu yi adalci, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, ku yi adalci shi ne abinda zai kusanta ku da Allah da tsoron Allah. Kuma cikin yin adalci Allah na nuna mana cewa ya kamata ma du ko kuwa mutanen da ba mu son ba, mutanen da ba mu zama abokannin mu ma, ya kamata mu yi musu adalci. Wala yajrimannakum shar'anu qaumin ala alla ta'dilu, kar mu bari kiyayen wasu mutane ya hana mu yin su adalci. Sannan aka ce i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kuma ayoyin soyayya, ayoyin haɗin kai, ayoyin nagarta, abin alheri, duka dai values, all the religious values, inda muka doki irin waɗannan ababai muka sa cikin politics mu, da ikon Allah mun jara politics mu.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Allah ya yarda, ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba, miliyoyin mutanen Ghana za su tururuwa zuwa rumfunan zabe don zabar wa kansu sabon shugaban kasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da yayi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zabe na Ghana.
Saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku, kuma sai han bayanai na radio, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar kasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na radio, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Shugabannin kasashen yammacin duniya na yin kira da a ci gaba da kai wa kasar Ukraine tallafin soji a daidai lokacin da take fafatawa da mamayar da Rasha ta kwashe kusan shekaru uku tana yi. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da Mark Rutte, sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO a Brussels, gabanin taron ministocin harkokin wajen kasashen, inda suka tattauna sakamakon matakin da kasashen yamma za su iya dauka don taimakawa Ukraine ta kare kanta. Kasashen yammacin Turai sun riga sun yi alƙawarin ba da tallafin miliyoyin daloli da sabon taimakon soji ga Ukraine. Gabanin taron da suka hada da sabon tallafi daga Amurka da kuma Jamus. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojojin Amurka sun kai wani hari a gabashin Siriya a ranar Talata, inda suka lalata wasu na'urorin makamai. Sakataren yada labarai na Pentagon Manjo General Pat Ryder ya shaida manema labarai cewa sojojin sun harba rokoki da dama da suka fada kan manyan motoci uku da kuma tankar yaki a kusa da yankin sansanin sojin Euphrates.
Dakarun Amurka da ke Siriya suna taimakawa dakarun Syrian Democratic Forces domin hana kungiyar ISIS ta sake farfadowa a yankin. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da Hansi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaitin wannan shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin na kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.